أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهاك يا أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin wannan littafi da muke karanta wannan bahasi wanda yake bayanin budulan aqaidu shi'a manya-manyan aqidu batattu na ƴan shi'a na cikin aqidar shi'a addinin shi'a nazarin da bussu so a ce aqidar shi'a mazhabi suke so a ce amma a hakikanin lamari aqidar shi'a za a ce dan saboda ta sha bambam da ta musulunci na hakika al'amru salisi wa zan mu tashi lamari na uku daga cikin lamarin su daga cikin aqaidihimul fasida aqidatu ismatul a'immar isna ashara aqida ta cewa a'imman su shugabannin su ma'asumai ne ma'ana kamar annabawa suke basu saban Allah daidai ko saga'ir busi ma'asumai ne busu kuskure duk abin da suka yi daidai ne babu kuskure a ciki shine ma'asumi to wannan sifa ce ta annabawan Allah to amma su a wajen ƴan shi'a shugabannin su suna da wannan sifa kamar yadda zamu gani cikin littattafan su wancan littafi dai da muka fa za ka kawo nasi a cikin shi Yaqubul Kulaini a cikin Usulul Kafi yana cewa daga Abi Abdullah alaihi salam yana cewa ma ja abihi aliyun alaihi salam ukhiza bihi duk abinda Ali yazo a rike shi yazo da shi wa mana hanu intahanu duk abinda yayi hani a hani gare shi jaralahu min al-fadl ma jarali muhammad yana da farala kamar yadda annabi muhammad yake da farala farala ta gudana gare shi kamar yadda ta gudana da muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ƙarya ce ba haka nan bane wali muhammadin al-fadl ala jami'i man khalaqillah kuma annabi ko sanin mu ne yana da fara ga dukkan farala da fifiko ga dukkan halittun Allah al-muta'aqqibu alayhi fi shay babu wani wanda la muta'aqqiba alayhi fi shay babu wanda zai zo ya ce dan mi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza min ahkamihi na hukunce hukuncen shi kal muta'aqqibu ala Allah wa ala rasulihi duk wanda yi ma aliyu bibiko ga cikin hukuncin shi yace dan mi ali yayi kaza to kamar yana ma Allah ne yana ma manzon shi war ra'du alayhi fi sagira aw kabira duk wanda yake ma aliyu raddi to kamar yana ma annabi ne da Allah raddi cikin wani abu babba ko karami ala haddi shirki billah yana daidai da yi shirka da Allah wannan abun da yake cikin littafin nasu kenan wa wakazalika yajri li a'immatil huda ya ci gaba da fada yace haka nan yake gabata ga shugabannin mu na shari'a a'imma su da suke hodi cikin ma'sumai ne wahidan ba'da wahida ɗaya bayan ɗaya yace ja'alahumullahu alkanul ard Allah ya sanya a'imman mu su ne rukun nan ƙasa an tamida bi ahliha ƙasa da bata motsawa a ban duniya bata gilgizawa ta rubta mutane su hada saboda a'imma ne yace hujjatul baliga Allah ya sanya a'imma su ne hujja wadda take mai ƙarhi alaman fuqal ard ga wanda ke ban ƙasa dukkan su halittun Allah wa man tahata fara da ma wanda ke cikin ƙasa wa kana amirul mu'minin shugaban mu'minai salawatullahi alaihi ya kasance ya kuli yana cewa ana qasimullahi bainal jannati wan nar ni ne mai raba ma Allah aljanna da wuta ma'ana ni nike ba aljanna ga wanda na gada ma an ba da wuta ga wanda na gada ma wai duka wannan hawa kare su Ali ne yake fada yake cewa ana alfaruqul akbar ni ne mai rarrabe wa mai babba ana sahibul asawul maisum kuma ni ne ma abucin sanda ni ne ma abucin yanke hukunci walaqad aqarrati li jami'il mala'ika waruh mala'iku dukkan su sun tabbatar mana da haka nan ruhu mala'ika jibrili warusu da manzanni dukkan sun tabbatar mana duka wannan ho magana aliyu ce wai a cikin littafi wanda ƙarya ce ake mishi aliyu ya nisanta ya hudu wannan maganganu munana marasa dadi wanda suke kumshe da shirka bi misalima aqarrubihi li muhammad daidai abinda suka tabbatar ma annabi muhammad haka suka tabbatar mani mala'iku sun tabbatar ma wai aliyu abinda suka tabbatar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan sauran manzanni wanda wannan ƙarya ce aliyu bai faɗi haka ba wala kad hamal ala misalima hamulati yace hamaltu haqiqa na doko irin abinda annabi muhammad ya doko wahiya hamulatul rabb shine dauko sako na Allah kenan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan sako na Allah yake manzo na Allah to Ali yace shi ma haka yake dan sako na Allah haka yake manzo na Allah wanda wannan ƙarya ce ake ma Aliyu mu a wajen mu Aliyu babban sahabi ne mai girma mai kima wanda yana daga cikin halifofi guda hudu na shari'a muna girmama shi girmamawa wadda ta dace da shi a matsayin shi na jagora sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zuriya ta gidan annabi alaihi salatu wasalam amma ba tare da wuce gona da iri ba da bashi matsayin manzo a bashi matsayi a ce shi da annabin ma duk daya ko kuma a ce har a wuce gona da iri a bashi sufofin Allah wanda wannan mazhabi na ƴan shi'a batacce ne ba daidai bane wana kala kulaini kulaini ya kawo cikin usulul kafi yake cewa Ja'far as-Sadiq yace nahanu khuzanu ilmul lamune taska ilmun Allah nahanu tarajimatu amrullah mune masu tarjuma lamarin Allah abin da ya fada mu zo mu ga ma bayi nahanu qaumun ma'sumun mu mutane ne ma'sumai ku ji wa'in uwa da wai Ja'far as-Sadiq ne da kanshi shi ma babban mutunan mutun ne na gari cikin manya-manyan tabi'ai wanda suke masu kima masu daraja a idan ahlus sunna to amma shi'a sun wuce gona da iri ne a cikin sha'anin shi haske cewa yana cewa wasu ma'sumai ne yace amara Allah ta'ala bi da'atina Allah yayi umarni da ayi mana biyayya mu ayyuma wa naha an ma'asiyatina yayi hani gami da ayi mana sabo wa naha hujjatullahil baligha mu ne hujja Allah wadda ta kai karshe alaman duna sama'i wa fawqal ard duk wanda ke cikin sama da wanda ke cikin kasa wanda wannan ƙarya ce Ja'far as-Sadiq ba zai hadu wannan magana ba wannan kuma yana cikin usulul kafi a cikin safa ta 117 al-Kulaini yana hada yake cewa sami'tu aba Abdullah alaihi salam naji aba Abdullah yana cewa al-ayyimma bi manzilati rasulillah ayyimman mu daidai suke da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna annahum laysu bi anbiya sai dai kuma su ba annabawa bane kenan ba cinya ba kafa ba in ji Hausa an ce ba daidai suke da manzon Allah duk wanda ya san larabci yake ce al-ayyimma bi manzilati rasulillah ya san me ake ni yace illa annahum laysu bi haidi su ba ba annabawa bane wala yahillu lahum minan nisa'i ma yahillu lil nabiyyi abinda bai halitta musu baga bai halitta musu baga mata su auri irin yadda annabi ya aura yace fa amma ma khala zalika amma abinda ba wannan ba kenan abinda ba ya shahi wajen arme ba to fahum bi manzilati rasulullah daidai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ƙarya ce manzon Allah kima shi ta wuce nan a rika kwatanta shi da wani a rika cewa da shi duka daya wa naqal al-Kulaini Kulaini ya kawo a cikin baban da yake cewa babu ma nasallahu azza wa jalla wa rasuluhu ala al-a'imma alayhi masallatu wahidan ba'da wahid baban da ke bayani akan cewa Allah yayi nassi ga a'imman mu da ɗaya bayan ɗaya ya amso daga Ja'far alayhi salam cikin hadar Allah madaukin sarki yake cewa suratul ahzab annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum anda a cikin wannan sura wannan aya ta suratul ahzab yana cewa annabi alayhi salatu wasallam shine mafifici mafi cancanta ga mummune gami da kansu hawa azwajihi ummahatun kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin ma'aihun mu suke wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd kuma ma'abuta zumunci bangaren su yahi kusanci ga bangare cikin littafin Allah aka ce fiman nazalat akan wa ta sabko wannan aya ce nazalat fil imra ta sabko cikin shugabanci ne yace inna hazihi jarat fi walid al-Husayn wannan aya cikin sha'anin diyan Husayn take nihi waman ba da hudu wanda suka zo bayan shi yace fa nahanu aula bil amru bi rasul mu muka hi cancanta shugabanci ga annabi alaihi salatu wasalam min al-mu'minin wal muhajirin wal ansar da mu'minai da muhajirai da ansar qultu sai nace mishi fa walid Ja'far lahum fi ma nasibu shin diyan Ja'far suna da rabo cikin sha'anin shugabancin nan fa qala la yace a wa qultu sai nace mishi fa walidu abbas fiha nasib diyan abbas suna da nasib su ma duka cikin zuriya annabi ne alayhi salatu wasalam kuma duka ake zari su ana cewa banda su amma sai diyan husain da shi qultu la nace a yace fa adartu alayhi butun bani abdul muttalib nazano mishi dukkan diyan da suke huto daga cikin abdul muttalib kullu zalika yaqulu la duka yana cewa a abu su cancance shugabanci ba wa nasitu walidul hasan nat man ce in tambaye shi diyan hasan fa dakhaltu ba'da zalika alayhi bayan haka wataran sai na shigo wajen shi nace mishi halli waladul hasan fiha nasib shin diyan hasan suna da rabo cikin sha'anin shugabancin nan qala la yace a abasu da kamar yadda mun sani jama'a a cikin diyan na alima wanda suka yi karkata shine diyan husaini shine diyan husaini da diyan shi ba hasan ba idan ba komai ba wannan kuma yasa abin na kabilanci yace wallahi ya abdurrahim mali muhammadin fiha nasibun ghayru na yace ina maka rantsuwa da Allah babu wani wanda yake cikin kabila zuriya annabi muhammad da ya cancanci shugabanci banda mu wanda wannan Ja'far ne yake fada haka wanda kuma shi ma ƙarya ce yake kirkira mishi ɗan uwa magabatan wannan magabata ne na ƙwarai mutane ne na kirki amma ɗan shi'a suka makalkale musu suke ta kirkira musu ƙaryar da ba gamin sirri ita babu magana su hadi irin wannan maganganu munana dan a ciki ya ce babun fardu da'atul a'imma baban da ke bayanin ba wajibi ne biyayya ga limammai Kulaini kenan yake cewa Ja'far Muhammadul Bakir yana cewa inna ma ya'ti bil amri minallah
fi layalil qadr ila annabi, ana zowa da lamari zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin laylatul qadr zuwa ga annabi, wa ila al-ausiya, kuma da wanda aka yi wasiya zuwa gare su cewa zasu zama na ayyuma ne, kenan ayyuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma su ake zo musu da lamari abinda zai gudana a duniya gaba daya, a ce ifa al-kaza wa kaza wa kaza al-amr, aikata kaza aikata kaza, kenan kai tsaye ayyuman su suke amso umarni daga Allah, kad kanu alimuhu amruhu kayfa ya'maluna fi, dukkan wani lamari sun san abin da zasu aikata dan wahayi yana zo musu, wanda wannan ƙarya ce, babu wani wanda wahayi yake zoma bayan annabi alaihi salatu wasalam. Malamin yake cewa inna shi'a ikhtara'u ma'ana al-imama min indi anfusihim, musani cewa shi'a sun kirkiro ma'anar limanci kin wannan ayyuma da shuwagabanni ta wajen kansu kawai, ja'alul imama ma'asuma mislul anbiya, suka sanya imami a wajen su ma'asumi ne kaman matsayin annabawa, suka sanya shi aliman lil ghaib, limami a wajen su ya san gaibu, wa auradu li ta'yid ahdafihim hadhihi ar-riwayat mawdu'a iftira'an wa kadhiban, dan saboda biyan bukatar su karfafa wannan ra'ayi nasu, suka kawo wannan ruwayoyi wanda suke na ƙarya ne, kiran ƙarya ne, mawdu'an hadisai ne, wannan magabatan ba su hadu wannan magana ba. Yace wal haqu anna al-imama yakunu bi ma'anal qudwa mutlaqan, gaskiya yadda take gaskiyarta shine kawai in an ce liman shugaba, kawai shugaba shine wanda zai zama abun koyi gare shi cikin kyakkyawan abubuwan da yake yi. Wannan lafazi ya zo akan mummuni da kahuri, kamar yadda Allah yake faɗa cewa inni ja'iluka lin-nasi imama, zan sanya ka shugaba ga mutane, ma'ana abun koyi. Haka nan yake cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama, ka sanya mu masu limanci ga mutane, ma'ana abun koyi. Haka nan kuma Allah yake cewa faqatilu a'immatal kufr, ku kashe ku yaki wanda suke shugabannin kahurci, yake cewa ja'annahum a'immatan yad'una ilan-nar, in ka sanya su shugabanni ne suna kira zuwa ga wuta, kenan a cikin kahurai akwai a'imma. Yace fa hadhihi al-kalima, wannan kalmar dan an ce a'imma ne, wani imam ne, ba yana nihin isma ba, kuma ba yana nihin mutun ya san gaibu ba, ko kuma yana iya tasarrufi cikin lamari ya kashe ya raya yayi kaza kamar yadda suke faɗa a cikin wannan kinsu. Wannan ba hujja bace dan an kira mutun da liman cewa imami ne ya zama ne ya samu wannan isma da suke faɗa da sanin gaibu da kashewa da rayawa, wanda gashi nan mun gani hatta da kahuri Allah kahuri Allah ambata cewa cikin sa ko a'imma, dan saboda yace in kana kitabullahi asbatul maratibul arba al mazkura, kamar yadda cikin littafin Allah shine mafi girman abubuwan da aka ambata wajen daraja, man yudi Allahu wa rasuluhu fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min annabiyyin wa siddiqin wa shuhada salihin sunna ulaika rafiqa, yace fa laysa fi hadhihi al maratibul arba mansibul imama, cikin wannan mansibin da Allah ya zano bai zano ba cewa mansibin a'imma, wanda shi'a suka kirkiro suka sa shine asasin mazhabin su, tare da cewa aliyu Allah ya rada shi yana inkari ga da tsanani game da wannan lamarin da suke faɗa, muftaridu ta'a aul ma'sum, cewa liman ayi mishi shugabanci ba tare da a dauke shi a matsayin ma'sumi ne, fa innahu lamma aradu bai'ata ali, dan saboda lokacin da aka so yin mubay'a ga ali a ba shugabanci Allah ya rada shi, bayan Usman yayi shahada suka ce mishi mudda ya daka nubay'uka, me ko hannunka mai maka mubay'a ala khilafatika akan halifancinka, faqala sayyidi ali yace ma sahabbai da uni altamisu ghairi kubar waltamisu ghairi kubarni kuje ku nemi wani na, wa in taraktumuni fa ana ka ahadukum, idan kun barni ni zan zama na kamar dayan ku ne, wala alli asma'akum wa adwa'akum liman wallaytumuhu amrakum, me yiwa ma in kasance na hiku biyayya game da duk wanda zaku bashi shugabanci, yace wa ana lakum waziru khairum, in kasance muku waziri na alkhairi, me karfafa ma shugaban ya hiye mun game da ku bani shugabancin nan, kenan wannan aliyu alayhi salam ku ga maganar da yake faɗa, wanda wannan magana tana cikin Nahjul Balagha, littafi ne na Shi'a safaha ta 183, kenan wannan yake nuna aliyin kanshi ya nuna cewa shi ba ma'asumi bane, yace wa wannan manqul magana ce daga cikin Nahjul Balagha, wanda shi ma babban littafi ne na Shi'a, yace da a ce limancin aliyu ya kasance limanci ne na ma'asumi, kuma nassi ne Allah ya yi cewa ali shi ya kamata ya zama liman imami, to da ba zai kawo musu wannan uzurin bai ce a ku bari limancin nan ku ba ma wani, har yayi tawadu'u ya ce a ba ma wani, kenan idan yayi haka da kuma a ce nassi ne kyarar Allah ne ya ce a bashi, haka Allah ya ce a bashi da nassi, dan su a gare su da nassi ne, ba mubay'a ba ba kaza ba, kawai da nassi ne, to da haka nan ne aliyu ba zai yi wannan tawadu'u bai ce a ba wani wanda ya yi shi dan in ya san nasi ne ba zai kauce ma nasi ba yace falau karal hasan wal husain da a ce hasan da husain ne Allah ya rada su shuwagabanni ne wanda aka yi nasi akan su Allah ya yi nasi to da basu ma ba zai ma muawiya mubai'a ba Allah ya rada shi walan ma fawada al'amru ilaysa bai kalamari gare shi da sun san su ma ba zai saba ma nasi ba mubai'a da suka ma muawiya sai yake nuna cewa su ma sun san cewa ba nasi bane yace su ya kamata a ba shugabanci ma'amunur rashid yake ce ma ali yurida Allah ya rada shi anni qadara aitu an azina nafsi an al khilafa yace ni ina so in sabkar da kaina game da shugabancin nan in bar shi wa ajhalu alaka wa ubayuka in sanya shugabancin nan ya zama naka in maka mubai'a sai yace a a bazan yarda baka aikata haka nan har abada kenan wannan yake nuni cewa da a ce ali yurida ya sani cewa limanci nashi ne da nassi ba zai yi bai ce ya sabkai ba ma wani dan saboda abinda Allah ne yace nassi ne ba zai yi ba a ce an hudda shi a ba ma ya cika ce ka ba ma wani kuma bayan ka san cewa nassi ne bai kamata ba yace wa amma sifatul lati ta'taqiluha shi'a fi rasulullah amma sufofin da shi'a suke kudurin su cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hiya sabitatun bin nususil qur'aniyya tabbatattun sufofi ne a cikin nassosi na qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani yana bayyana mana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma aiko ka ba sai rahama ne ga talikai wa ma arsalnaka illa kafatan linas bashiran wa nazira kuma aiko ka ba sai ga mutane gabaki daya kuma yake cewa qul ya ayyuhan nas ni rasulullahi alaikum jami'an yake cewa tabarakallazi nazala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا duk abin da annabi ya zo muku da shi ku amsa abin da ya hana ku ku hanu bai ce ba wani liman ko kuma wani imami kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum la in har kuna son allah to ku yi mini biyayya sai allah ya so ku bai ce ba ku yi ma ayyuma biyayya ku mini biyayya kuma ayyuma biyayya dan inda yadda suke faɗa ayyuma ma'asumai ne to da an ga musu da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan biyayya yake cewa man yudi ya rasul fa gada ba Allah duk wanda yayi biyayya ga manzon Allah yayi biyayya ga Allah to kaga ba an bace ayyuma bana wa man yushaqiqi rasul min ba'da ma tabayyana lahu lawa ta bai ga sabilin har zuwa karshe duk wanda ya saba ma manzon Allah bayan shari'a ta zo mishi kenan nan ba a ce ba kuma ya saba ma ayyuma da a ce ma'asumai ne su ma matsayin annabawa suke kamar yadda shi'a suke kuduri to da an sayo su cikin wannan nasi yace al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su sun yi ittifaqi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafificin halattu gabaki daya kuma mafi karamcin su kuma yana da makanatun aliyya la yudanihi fi sifatihi wa fadailihi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi yana da kima madaukakiya mai daraja wanda babu wani wanda yasa yi kusa da shi cikin sifofin shi da darajoyin shi da karamcin da Allah ya bashi ko ɗaya daga cikin halittu wa huwa ma'asumun annabi shine ma'asumi kuma shine abun biyayya shine cikamakin annabawa shine khalifofin shi su ma da suka zo bayan shi suna biyayya ne ga abin da yayi ba wai matsayin su ma'asumai bane su ma su zo da sabon abu biyayya za a musu kamar yadda za a ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sananne ne a wajen dukkan wani musulmi sahihin mai sahihiyar aqida kuma suna biyayya ne cikin dukkan wani abu babba ko karami kenan bai kamata ba a ce ana kwatamta wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar aliyu ko kuma diyan shi da cewa su ma ma'asumai ne kamar yadda annabi yake ma'asumi har su rika nassanta cewa ai duk abin da muka kawo dole ne ayi biyayya gare mu wanda wannan sarihin qur'ani yana ƙaryata wannan abu kuma su ma wanda aka nassanta ma wannan abun su aliyu da su husainin da sauransu gabaki ɗaya ayyumakin da suke kudurin cewa su ne ayyuma duka wannan mutanen kirki ne kubutattu ne game da wannan kiran ƙarya da suke musu a cikin littattafansu cikin su biharul anwar cikin su usulul kafi cikin su nahjul balaga duka wannan ƙarerraki maƙil suna cike da wannan littattafai game da wannan bayin Allah kuma Allah madaukin sarki ya taimake mu kare mana aqidar mu sahihiya ta musulunci ubangiji Allah madaukin sarki ya kare musulmi gabaki daya ga fadawa cikin wannan mummunar aqida wanda suke cike ubangiji Allah ya sa su fahimci gaskiya ya samu su kuma Allah ya taimake mu ya arzuta mu da ikhlasi cikin ayyukan mu da fadan mu gabaki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته